الرحمن الرحيم
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إن أريد إلا الإسلام ما استطعت وما توفيق إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله هناك عبود مع الله سبحانه وتعالى يوم ثلاثة عشرين بيار جوات رمضان hijiran mahaifin Allah alaihi salatu wassalam daga Makka zuwa Madina 1443 wanda ya daidai da 26 ga watan April haihuwa Annabi Isa alaihi salam shekara 2022. Mun dawo za mu ci gaba da karatu Al-Qur'ani mai girma daga inda muka kwana jiya. Da fata Allah ya mana muwafaka a cikin farawan mu da gamawan mu dan alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akramuka Allah. Bismillah,
a'udhu billahi minash shaitanir rajim.
Naam.
Bismillahir rahmanir rahim.
Naam.
Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati was sadiqina was sadiqat والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحاجزين فروجهم والحاجزات والحاجزين فروجهم والحاجزات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات.
نعم.
والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما.
الله أكبر. الحمد لله هيا نزدي منا أشكين سورة الأحزاب عند الله سبحانه وتعالى يكي تميد مغنغنوزوا غماتا يمنظم الله صلى الله عليه وسلم عند الله يكي شمس وذكرنا ما يتلا في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. وانا آيات أكجا ينزو dalilin saukarta akwai wata mata ana ce mata Ummu Ammara. Wannan mata ce jarumar gaske mai kama da maza. Ita ce wata rana sai ta ce ya Rasulullah, duk abinda Allah zai gaya maka Al-Qur'ani na bibiya sai yanzu dai maganan maza Allah yake maka, ko me Allah zai faɗa sai ya maganan maza su zo su yi sallah bayanka, maza su fita su yi jihadi a bayanka, su yi shahada Allah ya yaba musu. To wai mu mata menene namu a cikin addinin nan? To shi ne Allah subhanahu wa ta'ala sai ya tattare dukkan muqamatun wilaya baki ɗaya, sai ya gaya mata cewa duk abin da maza ke samu a musulunci to su ma mata za su iya samun wannan abu. Sai Ubangiji ya ce mata innal muslimina, kin ga su musulmi maza ba su kaɗaita da samun gafara Allah ba, a duk darajar da za su samu wal muslimati, haka nan su ma musulmi mata za su iya samun wannan daraja. Wal mu'minina, haka nan mu'minai maza duk matsayin da za su samu, wal mu'minati su ma mata mu'mine za su iya samun wannan matsayin. Wal qanitina, darajar da masu biyayya ga Allah za su samu maza. Wal qanitat, su ma mata masu biyayya za su iya samun wannan matsayin wasabiqina duk da wajen maza masu gaggatawa da imanin su za su samu a wajen Allah wasabiqati su ma mata masu gaggatawa za su iya samun wannan matsayin wasabirina maza masu hakuri mukamin da za su iya samu wasabirati mata masu hakuri za su iya samun wannan matsayin wal khashiina masu tsarkake ibada da ikhlasi ga Allah maza matsayin da za su iya samu wal khashiati su ma mata masu tsarkake ibada ga Allah za su iya samun shi wal mutasaddiqina abinda maza masu sadaka za su iya samu wannan matsayin shine ko wal mutasaddiqati wal qanitin wal qanitin wal sariqin wal sariqat wal sabirin ne ashe wasabirina abinda maza masu ibada ga Allah za su iya samu ta hanyar hakuri wasabirati su ma mata masu hakuri za su iya samu wannan matsayin wal khashiina ashe buwaye na goma wal khashiina wal khashiati masu biyayya ga Allah maza masu biyayya ga Allah mata wal mutasaddiqina maza masu sadaka da dukiyarsu domin taimakon addinin Allah duk abin da za su samu wal mutasaddiqati su ma mata masu sadaka da dukiyoyinsu za su iya samun shi wasa'imina haka nan maza masu azumi duk matsayin da za su samu wasa'imati su ma mata masu azumi za su iya samun shi wal khatizina furujahum maza masu kiyaye farajojinsu daga saban Allah duk matsayin da za su iya samu a wajen Allah wal hajizati su ma mata masu kiyaye farajojinsu za su iya samun wannan matsayin wazakirin Allah kasira maza masu ambaton Allah da yawa mukamin da za su iya samu so wazakirati wazakirati su ma mata masu zikirin Allah za su iya samu shi amma wazakirin Allah kasira wazakirati a'addallahu lahum maghfiratan to inna Allah ya tare da musu gafara wa ajran azima da lada mai girma idan mun kula za mu ga nan Allah ya lissafa matakai guda goma musulmina mu'minina qanitina sadiqina sabirina khashiina mutasaddiqina sa'imina hafizina furujuhum zakirin Allah kathira zakira to wa'innan jero wanda Allah ya yi musu to Allah ya tattara dukkan muqamatu ne da muqaman da ake samu mutun ya zama cewa ya kusanci inda ake bi a samu muqamin annabta na farko innal muslimina wal muslimat musulmi maza da musulmi mata wannan shine muqami na farko a cikin musulunci kaman kace wannan shine muqamin yan firamare wannan muqamin ya tattarar da abubuwa guda biyar mutum bai zama musulmi sai ya hada abu biyar kaman da azim al-hadisin abdullahi dan umar yace cewa buniyal islamu ala khamsin shahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamus sala wa ita'uz zakat wa sawmi ramadan wa hajjul baiti liman istata'a ilayhi sabila ba za ka zama musulmi ba sai kai kalmar shahada sai kai sallah kai azumi kai zakka kai haji to lokacin za a ce sunanka musulmi wannan aji daya kenan daman shi musulunci aji goma ne muqami na biyu wal mu'minina wal mu'minat mu'minai maza da mu'minai mata wannan shi ne ake ce ma muqamul imani muqamul islamin can yana da muqamai guda uku akwai islamul islam akwai al-islam akwai islamul islam akwai islamul islam sun zama tara kenan al-islam duk wanda yace la ilaha illa muhammadur rasulullah ko yana shan giya yana zina yana aikata kaba'ir sunan shi musulmi amma islamul islam wanda bai aikata al-kaba'ir shine mai islamul islam bai aikata kaba'ir amma yana aikata saga'ir yana aikata ƴan ƙananan laifuffuka kamar dan ganin mace ba da niyya ba kaman dan zinde annabi manci to mai islamul islam kenan mai islamul islamul islam ko bai gulma bai kallon abinda Allah ya haramta duk abinda Allah ya ce kada ayi bai to wannan fadan aji daya ne ke da wannan maratibin guda uku to daga nan kuma sai muqamul iman shi ma muqamul iman yana da muqamai guda uku akwai al iman akwai imanul iman akwai imanul imanul iman shi kuma yana da muqamai guda shidda al iman billah wa malaikati wa kutubi wa rusuli wal iman bil qadari wal iman bil yawmil akhir wal iman bil qadari khairihi wa sharrihi a wannan muqamin na imani mai muqamul imani duk wanda kace mu eh Allah ya halice ka zai ce eh yana da mala'iku eh yana da littattafai na yadda yana da manzanni na yadda imani da ranar lahira na yadda to amma imani da kaddara alayyari da shari bai kai nan ba bai kai nan ba to mai imanin iman shi ya yadda akwai Allah amma a wajen matsayin shi na imani akwai abin da zaka kawo mai wanda ba zai gamsu ba yanzu wanda yazo ya wuni bugun dutse yana tafasa dutse da kyar yasa wani abinci sai kace mai kai wani Allah na san ka shi yasa Allah ya hana ka kudi ya zai ce maka eh ba ka san shi to amma bai daka bane tunda Allah haka yi shi kafiri ne ya ce ba ka san shi to kaga imanin shi bai kai da wancan imanin ba to mai imani muqami na biyu kenan mai imani ko muqami na uku shi kuma duk abin da Allah ya haka yake mai imanin imanin imani kenan da ka wancan guda shidan su suna tafiya ne a muqamai guda uku to wannan fa a cikin musulunci su ne yan aji biyu wancan yan aji daya wa'annan yan aji biyu innal muslimina wal muslimati wal mu'minina walmuminati walqanitina qanitu wanda yake ce ma qanitu wanda yake mai tsayuwa yana ibada ga Allah sai kaji Allah yana cewa amman huwa qanitun ana al-layli sajidan wa qa'iman yahzaru al-akhirah wa yarju rahmatu rabbi Allah yake wanda yake ce ma qaniti shine wanda yake tsayuwar dare da daddare zaka same shi ya sujada ya tsaya ya zara al-akhirah yana jin tsoron lahira abinda yasa yake kwana sallah yana jin tsoron lahira kada ya ji Allah ya fushi da shi ya shiga wuta waya zuwa rahmatu rabbi kuma yana kaunar rahama ubangijin shi wannan shine qanitu kenan wannan shine dan aji uku ne kwana sallah Allah na yaban sai na cewa kanu qalilan min al-layli ma yaj'un ai da daddare kadan ne suke bacci dan aji uku kenan inal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati was sadiqina was sadiqati martaba ta hudu sadiqai su sadiqai dinnan su ne su kuma inda Allah subhanahu wataala yake ce musu wal ladzina amanu billahi wa rasuli ulaika humus siddiquna wa shuhada inda rabbihim lahum ajrum wa nuruhum sadiqi shi kuma wanda shi bayan ya yadda akwai Allah kuma a zuciyar shi ya yadda duk abin da Allah ya daidai to a cikin su ne ake samun shahidai ai aje lahira ai aje wajen yaki kana kallon annuhoka da makami za a kashe ka amma ƙara matsawa kai ƙara matsawa kai saboda me saboda ka san abinda aka gaya maka a can gaskiya ne nan gaba bayan mun yi karatun menene minal mu'minina rijalu sadaqu ma ahadullahi alayhi faminhum man qada nahu wa minhum man yantazir to sadaqu ma ahadullahi alayhi mun kawo magana Anas bin Nadr Anas ana Sa'd bin Mu'adh yake cewa lokacin da musulmi suka yi baya shi ma ya yi baya sai ga mu da Anas Nadr yana gaba sai ce sabi na zaka yace ka tawo wallahi ina jin kanshin ka ina jin kanshin aljanna bayan dutsen Uhud ina jin kanshin aljanna sa dan ma zai ce wallahi rasulullahi ni ban iya abin da yi ba anan gun shi Anas dan Nadaru ya hau mutalin wasadiki da wasadikati shi ko Sa'd bin Mu'adh bai hau ba idan kai imani da Allah irin wannan ana cewa za a harbe ka za su kashe ka amma kai ba su kake kallo ba aljanna kake kallo gaban ka musulmina aji daya mu'minina aji biyu qanitina aji uku sadiqina aji hudu yanzu da Allah ne cikin wani ne zai ga ana ji ho bab ake da kaje ka fada mutuwa za ka shiga to kaga an bar mutum muslimi ne wal muslimati kenan to daga nan daga a sadiqina sadiqati sai wasabirina wasabirati masu hakuri da bin Allah duk abin da bin Allah zai jawo masa sun yadda da shi kai hakuri da sallah kai hakuri da azumi kai hakuri da tiba dukiyarka kai hakuri da rashin lafiya wani kuma Allah na cewa sabirina fil ba'sa'i wadh-dharra'i wa hina al-ba'ath ulaika allazina sadaqu wa ulaika humul muttaquna kaka rasu ya ba sai Allah ya ce wanda suka zama sabirina fil ba'sa'i masu hakuri a cikin tsanani wadh-dharra'i da kunci ko sai ce ulaika allazina sadaqu wa innan sune suka zama wasadiqina sai suka zama sadiqina sun suka zama sabirina ina fata ana fahimtar karatun dalla dalla yau karatun sufaye ne yana da wahalar ganewa daga sai ka zama sadiki zaka zama tajir ubangiji yana cewa wala man sabara wa ghafara inna zalika lamin azmi al-umur Allah yace ai wanda ya juriya kuma ya yafe laifin da aka yi mai yace wannan yana daga cikin manyan ayyuka to da mutun ya kai ajin sabiruna a halarar Allah za a daina rubuta mai lada in mutum ya kai ajin sabiruna a wajen Allah za a daina rubuta mai lada a ce kai aiki daya baka lada goma a'a sai dai kawai Allah ya ce inna ma yuwaffa sabiruna ajrahum da ka ga aji biyar a halarar Allah ka wuce aji daya na musulmai ka wuce aji biyu na mu'minai ka wuce aji uku na qanitai ka wuce aji hudu na sadiqai ka wuce aji ai na qanitai ka wuce aji da ka kai aji biyar na sabirai to daga nan lada tsakaninka da Allah ya wuce shi yasa ta wana sayyidina ali Allah ya kara mashi yadda yake ce ma jama'a ce kun gani yace wallahi ina bauta mu Allah ne ba dan isa ni aljanna ba kuma ina bauta mu Allah ne ba dan jin tsoron wuta ba ina bauta mu Allah dan ya cancanta a bauta mani wannan aji biyar kenan da Allah yasa akwai wanda ke biyo ni ya kawo nan wajen ko an san wani wanda ya kawo nan yanzu duk duniya to kaji da an zubar da mu dai tun musulmi ne an zubar da mu wataƙila kai ka to zuwa mu'mini ne zuwa qanitina to daga sabirina wa sabirat shine ko sai wal khashiina wal khashiat da masu kaskas da kai a wajen bin Allah maza da masu kaskas da kai a wajen bin Allah su ne masu khushu'i shi kuma wannan sai hadisin Buhari da Muslim ya fassara mana shi shine muqamul ihsan cewa anta abudallaha ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka shine muqamun khashi'in shi kuma idan ka zo za ka yi sallah idan ka daga hannu ka ce Allahu akbar inda kudi aljihunka kamanta da ka manta da kudinka na banki ka manta da shagonka ka manta da gonarka ka manta da kowa wanda ke gabanka kawai akabar ne gabanka na sha ba da kisoshin sufaye nan wannan su biye na sallah sai a mai sata bai sani ba sai na Umar Allah ya kara mashi yadda wata rana yana sallar juma'a garin Madina ya cika da yunwa ana gawa a kawo abinci sai na Umar ya gama hutuba masallaci cike yana zuwa ya ce Allahu akbar kawai mutane suka ji ganga sai 'yan kasuwa an kawo alkama an zo ana ta buga ganga din mai bukatar alkama ya taho kasuwa din mai bukatar alkama ya taho kasuwa kawai malam mutane suna cikin yunwa sai aka yi jabarin sallah ana tafiya da sayyidina Umar ya sallama sallah ya assalamu alaikum ya waigo sai ga sauran mutum 13 sai me yasa mu sallacin nan suka ce wallahi mu ma da ka tsare ta sallar nan ka san ba a cikin garin nan alkama aka kawo wallahi duk mutane sun tafi yace wallahi ni duk kidan nan da aka yi banjiwa kace ai ko mutumin ya dade nan gindin masallaci yana kida am yace wallahi banjiwa to kaga shi nan gun ya kai mukamin wal khashina wal khashiat wannan ina jin wani dan gambaran malami yana tafsiri gidan radio wai yana zukar zakira yana tura suna da zikirin shinkafa wai Allah Allah shinkafa Allah Allah shinkafa nace to kaga ni da kusan yace ruga ta mala ai dai da shinkafa da alkama duk abu ɗaya ne in dai lokacin sai na Umar za a buga ganga ta bi ai su ban masallaci su bar Umar na sallah shi kadai su ta bin alkama dan zakir ya ce Allah Allah shinkafa da ilahi ba wajen wa'in sai ya koya Allah ya kiyaye mu Allah ya kiyaye mu to da haka wannan mukami shi na khashi'i shine mukamin da idan ka fuskanci Allah baka ganin kowa sai shi akwai sufin da dan ya tsaye ke ciwo sai kawai kai mukamin nan na Allah zai salaka li fa huwa yahdi wa idza marrtu fa huwa yashfi kawai akai duyun duniya aka ga mukan la ayyuka dan ya tsaye cewa ai kawo ciwo Allah ya ce to shi zai dauke ka wanda ya taba mun dan ya tsaye kuma likitocin lokacin suka ce to yadda wannan ya kamu haka fa kawai zace ta kamu sai kuma ta haka sai mata ta ce ku rabu da shi idan ya zo ya kabbara sallah a nemo likita ya yanki a ta ce ni na gaya muku ba ni ba ce mata shi ya zo ya kabbara sallah Allahu akbar likita ya zo da almakashin lokacin ya datse ba ma irin allurar kashe zaki ya datse dan yatsin ya dinki sai da yace assalamu alaikum assalamu alaikum yaga an naka bandeji shi to nan kuma ya akai yana cikin sallah to kai da ke cewa kowa duk ɗaya ne da Allah Allah dora maka malaria ke zafi ana rana za ka yi sallar azhar a kira mai maka allura ya ja sauranji aka ce ai akwai zafi tana sa bacci yi sallah ai maka allura da Allah cikin sallar ka me ikhlasin ka allura to su bai iyayen gidanmu su idan suka ce Allahu akbar manta da kowa suke ku ko masu fada da sufayen ba ku bane wanda da an ce assalamu alaikum sai mu ce a jama'a assalamu alaikum wa rahmatullah gaskiya masu kunna mana waya a masallaci suna daukar hankalin al'umma ba ga yake ba kai ne ma har ka ji waya shi yasa idan ana sallah mutum ya tashi yana an gama sallah yana da sai waya sai kuma in shashara mai ma kai da ka fuskanci Allah hawai ka ji karo waya ka je ka saki sallah baka da ikhlasi wal khashiin wal khashiat da ma al mut al khashiin wal muqamin wannan muqami yana gaba da muqamin sajirin wa sajirat wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat shine muqamin da ke gaba da khashiin da khashiat su kuma wa'annan khamata saddiqin sune Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa innal musaddiqina wal musaddiqati wa aqradu Allah qawdan hasanan yudha'afu lahum wa lahum ajrun kareem Allah ce masu yin sadaka maza da masu yin sadaka mata wa'anda kuma sun ba Allah rance rance mai kyau to wannan rancen nasu Allah zai ninka musu kuma suna da rada mai girma shugaban mutasaddiqin sayyidina Abubakar wata rana an tambaye wani sufi aka ce akram kalla nawa ne nisabin zakka sai ya ce to a wajen mu sufaye ko ku a wajen ku masu ilimin shari'a kawai sai akram kalla da bambanci ya ce kwarai kuwa ya ce mu sufaye zakkan mu duka muke dauka mu bada akram kalla idan ka samu wannan shi a ba ga wanda za a yakin da ku kuma da manzo Allah ya ce kowa ya kawo gudunmuwa da sadaka Abubakar da yake duka ya kwaso har turken dan akuya sai da ya tumbu ko ya kawo ma Allah to don haka muke zakan mu duka muke baya to Allah ya ce musaddiqina wal musaddiqat wanda su sun ba Allah rai kuma suna da lada mai girma to su kuma ajin da suka nufa musaddiqina wal musaddiqat su kuma wasa'ibina wasa'imati na gaban su dan kaga azumin nan da ake wallahi da Allah ya raba bayani da cewa ya to in ba za ka iya azumin nan ba kullun ka bada naira 1000 wallahi wani biya da kullun ya bada 10,000 ba zai azumin ko ba haka ba to illa azar din nan ta ji yanda kowa ke ligiligi to sai Allah ya ce muqamin azumi ya ji muqamin sadaka yau din nan da za a tsare ka a ce to shagon ka za a yi tattiniki za a yi tattiniki amma tun sai ba za ka ci abinci ba har da yau kai da Allah ko dai ruwa a ran kari ko mai sai an haɗi kage aje yunwa tashi kudin to Allah yake wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat wasa'imina wasa'imat da ka sa'imina suna samun muqani bayan sun yi sadaka wala tuzina fawjan wala tizat shine muqami na tara da masu kiyaye farjojin su maza da masu kiyaye farjojin su mata wannan shi kuma wani magana isu ne guda biyu aka hada a guri daya ga shedan ga zuciya shedan kullun zugaye aba mala yanzu wannan matar da ta wuce kalli ta yiye ta mana an tashi ka bi ta mana ta tashi kancan kwana ai kana da kudi dan ba ta 2000 ita kuma da an ji hajiya to wallahi lahiya an shi wannan shedan na zugawa sha'awa na zuwa karshe me zai auku zina to Allah ya ce masu muqami na tara wanda in an ketare muqamin mata to su wa'annan su kuma su ke saman duk wannan muqaman guda takwas Allah subhanahu wataala ce to na karshen su wanda duk ya shafe wannan duka su kuma wa'annan a hadithin fawji wal hadithati sune wanda Allah yake ce mawa allazina wal ladina hum li furuji mahajizun illa ala azwajihim aw ma innahum ghayru malumin to shine wannan muqamin na tara kenan sai wa zakirin Allah kafiran wa zakirat da masu ambatan Allah maza da yawa da masu ambatan Allah mata da yawa su zakirin Allah kafira da zakirat su wa'annan su ne injin wa'incan muqaman duka idan musulmi bai zikiri bai cika ba idan mu'mini bai zikiri bai cika ba idan qaliti bai zikiri bai cika ba in sadiki bai zikiri bai cika ba in sabiri bai zikiri bai cika ba in khashi'i bai zikiri bai cika ba in mutasaddiqi bai zikiri bai cika ba in sa'imi bai zikiri bai cika ba hadizina furuja wa in ba su zikiri ba su cika ba daka duk wancan muqamatin dukkan su da zikiri ake tahowa da zikiri ake farawa da zikiri ake gama wani dubi na cewa az-zikru miftahu babul hadara yace shi zikiri shine mabudin halar Allah yace bidayatuna wa nihayatuna zikrullah yace in mun kai koli mun kai koli zikiri muke in yanzu muka fara ma zikiri muke kalli wani abu dauke su bayan da ka sani nan kusa kusa taushe dan podio da matsayin shi da kimar shi da martabar shi baqadire ne yanda baqadire kamar alqadiri na mun nan yanda zai zauna yayi auradan qadiriya haka shi dan podio ke zauna yayi yanda zaka zauna kai auradan tijaniya haka shi tijani ke zauna yayi ba bambanci duk kololuwa shehu dan podio da zai bar zikirin qadiriya kafa zai dawo duk kololuwa shehu tijani da ba da zai bar lazimi da wazifa kafa zai dawo to da haka mafara abun zikiri ne karshen abun ma zikiri ne in zaka shiga musulunci me ake cewa la ilaha illallah in ka zama kutubi me zaka ce zakirin allah kafira zikiri ne innal muslimina zikiri ne haka shi zikiri shine muqamin farko kuma shine muqamin karshe yanda zikiri yake alistaj kamar wahici idan ka zo misali sai ka ja zaka yi listaji sai ka sa alif ba wal kenan ba in ka sa mai zero ya zama na in ka kara mai zero ya zama na in ka kara mai zero ya zama na in ka kara mai fa haka haka har ya kai miliya haka ne to idan ka zo ka cire wannan alif din wannan zero ya sunan ba amma in ka cire zero nan ka ba alif har yanzu to zikiri kenan wannan alifin zikiri kenan ko me za a yi na musulunci idan babu zikiri to aikin banza ne kalli sallah da zaka zo sai ka je kayo alwalanka ka zo masallaci ba ta da ikama ba kabbara harama ba karatun fatiha ba tasbihu ruku'u ba sami allahu liman hamidahu ba tasbihu sujada ba kabbara sujada ba tahiyya amma kai ta tuce duken ka gama me kai sallah ku aikin banza saboda ba zikiri shi yasa Allah ya ce wa zakirina Allah kaseera da masu ambaton Allah maza da yawa wa zakirati da masu ambaton Allah mata da yawa kuma wanda Allah yake cewa allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi zikrillah ala tatma'innul qulub sai da Allah ya yi shela yace wanda suka yi imani to in fa zakatan su suna son su samu natsuwa to da zikirin Allah yake samun natsuwa Allah yake ku saurara ku ji lalle zakata suna samun natsuwa ne da zikirin Allah kai ishe ka duk qur'ani tun daga bakara har nasu baka taba jin abokin zaman Allah ba ko ka taba jin abokin zaman Allah amma ba shi bane yake ana jalisu zakarani duk wanda ya ambace ni to gani gashi daka kama la ilaha illa Allah la ilaha illa Allah to ga kukun ka ga Allah amma da kai shiru to shikenan ka tashi ka bashi guri ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa innal qalba tafda'u kama yafda'u al-hadid qalu ya rasulullah wa ma jila'uha qala jila'uha zikrullah manzo Allah ce zuciya dan adam da kake gani tana yin tsaka kamar yadda ka san karfe na yin tsaka Rasulullah me magoginta yake la ilaha illallah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man qala la ilaha illallah dakhala fi sini wa man dakhala fi sini amila min azabi idan mutum yace la ilaha illallah guda daya to ya shiga binnin Allah in ko ka shiga binnin Allah to Allah ya amintar da kai daga azaba to da haka zikirin Allah yana da muhimmanci kuma shine kololuwa ka kula duk abin da mutum ne a duniya da Allah karshe da bi ake so ya cika duk darajar ka so ake ka mutu kana zakiru kuma da ka mutu kana zakiru ne sai a dinga ya cika da imani ya cika da imani amma da ba mu ji kai la ilaha illallah ba sai ba dinga so Allah ji kanshi Allah ne ya gafarta ba ka mutu zakiru ba to da ka kololuwa shine zikirin Allah da ka alzumci zikirin Allah kuma zikirin Allah dinnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a ce ya rasulullah wanne ne mafificin zikiri yace zikrullahi alhaki ke shine zikirin Allah koyayye ka rinka yin zikirin Allah a zuciyarka ya duka bude baki kai wani kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce wai ku yi ta zikirin Allah har sai munafikai sun rinka cewa ku ma ku kata ne to da haka yan uwa ai ta zikiri muqamin da ake samu da zikiri to ba a samu shi da dukkan abubuwa ko bayan nan wayannan hijabatun guda goma shamakai ne dukkan wannan hijabatun wani fa yana yanke su ne da sallah muslimina wal muslimatu wal mu'minina wal mu'minatu wal qanitina wal qanitati hayya zuwa zakirillah katira to wani kawai kiyamul laili zai dasa diye yake wannan hijaba sai ka ji shi kawai ya kai mukamin kudubi wani da azumi wani da sadaka wani da gaskiya wani da hakuri wani da kaskas zakai wani da khushu'i haka zaka ga mutane sun kai wa'annan mukama Daga ita yadda Allah ba a samun ta da abu daya. Daga ka zama cikin masu sallah ta farin ladin da dare. Ka zama cikin masu azumi na farin ladin nafila. Ka zama cikin masu hakuri na dole da na ganga. Ka zama cikin masu kaskantar da kai. Ga yanan duk waɗannan mukamatin ko ina ya zama kana kafu. Kana iya kawai baka sani ba cikin mawahibar Rahman. Kawai sai Allah ya dauke ka sai yau ya naka ka kai ne kudin wannan zamanin kuma kana kan kujeran manzo Allah duk abin da za a yi sai an yi da kai ko a saka cikin rijalul gaibi ko a saka cikin rijalul hadraki ko a saka cikin autadu ko a saka cikin afradu ko a saka cikin agwazu ga yinan dai muqamatu daban-daban wanda wannan muqamatin ma duka wannan muqamatin ma duka baka san su ba ma balle ka san inda zaka je ka fadi sai dai tunda an ce dai kai musulmi ne shikenan a ta murgina haka su da ka al'umman manzo Allah muna da aiki ka je ka bi wannan ayar kai ta dabburinta idan kai ta dabburin wannan ayar kadai wallahi zaka iya gane cewa maza na gaban ka an tambayi Shehu Tijjani radiyallahu anhu aka ce mai aka muka Allah wai da wanne mukami ne mutum zai kai ya zama masoyin Allah shoti jana radiyallahu anhu ya shuru yace to mukamatu dai da yawa yace amma dai matsayin da ke yake hijabai nan da nan shine salatin manzo Allah yace to amma ni ina kallon ba zan iya sanya mutum cikin masoyin Allah ba a cikin tafiya irin ta halawa ta bayan Allah sai mutumin da ya shekara kullun yana ma annabi salati 50 kullun salati 50 yace to ina ganin wannan zai iya zama cikin masoyan Allah kuma an tambaye shi Umar al-Futi a Bayyau haka ce mai aka muka Allah wai wane ne masoyin Allah waye masoyin annabi yace to ni ina ganin masoyin Allah masoyin annabi shine mutumin da kullum yake yi ruku'u 66 ruku'u 66 ma'ana yana raka'a 66 kullum ya ruku'u yake yi mana idan ka bi sallolin farillan nan da najilbilin da ake zaka samu kullum mai imani zai iya yi raka'a 66 kaga ga raka'a ta ni fijir raka'a bi ga sallar asuba raka'a bi ga sallar walha raka'a 8 ga sallar nafila kan azhar 4 ga azhar 4 bayan azhar 4 ga nafila 4 kan la'asar ga la'asar 4 ga raka'a 2 kan magriba ga magriba 3 ga raka'a 6 bayan magriba ga raka'a 4 kan isha'i ga raka'a 4 ta isha'i ga raka'a 4 bayan isha'i ga raka'a 13 da daddare in ka lissafa za ka ya baka raka'a 66 yace sai kai wannan ne za a ce kai masoyin Allah ne masoyin manzo Allah to da Allah yanzu mutum nawa ke wannan in amarala azumi ne wani irin azumi kai azumin annabi dauda kake yau ka sha gobe ka aje shine siyamu dari azumi uku kake a kowane wata ina azumin rajab 30 ina azumin sha'ban 30 ina layalul hurum ina azumin alamis da litina ga suna in sadaka kake wace irin sadaka kake sadaka 5-10 in hajji ne duk sati kana haji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce juma'a duk mutumin da yaje juma'a ya saurara hutuba ya saurara akai hutuba da shi Allah zai bashi lada haji to duk juma'a kana hutuba ai kana haji to kaga shi yan uwa muna da aiki wannan muqamatin guda 10 kadai wallahi sai ishe mu aiki dan haka lalle ne muyi kokari mu koma zuwa ga Allah mu gane cewa in dai ba Allah ya lullube mu da rahama shi ba to wallahi sai dai mu ga wasu na shiga aljanna Allah ya gyara mana na'am
وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا.
Wannan aya kuma da ke gaba ita kuma dalilin saukarta akwai maganganun malamai da yawa. Na farko, can karatunmu mun yi maganar ɗan rana wanda muka kawo maganar Zaid bin Haritha. To wannan Zaid ɗan Haritha bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya yi shela a cikin ya yi shela a cikin masu imani, ya ce muta a cikin Quraishawa, ya ce masu daga yau Zaid ya zama ɗana, ni kuma na zama baban shi. Daga yau duk wanda zai kira Zaidu ya rinka ce mashi Zaidu bin Muhammad. Sai na mu yake abbakin mu ya saba Zaidu bin Muhammad muke cewa. To sai kuma Allah ya kawo wani dalili da yake son ya bata wannan lamarin. Akwai wata mata wanda karshe ta zama matan manzo Allah, ana ce mata Zainabu binti Jahsh. Ba Quraishiya. Ƴan kabila Afdu. Ga ta kyakkyawar gaske. Kawai rannan da Zaid ya isa aure, sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tashi da kanshi kamar abokiyar wasan manzo Allah ce. Manzo Allah ya je har gida ya kira ta, suka dan yi wasa dai na dangi, ya ce ke abinda ya kawo ni, na zo ne in nema ma yantaccen bawana ɗana auren ki. Sai Rasulullah ya kana dan da isa aure, ya ce ƙwarai kuwa ga Zaid bin Haritha wanda ake ce ma Zaid bin Muhammad, shi ne zai nema ma auren ki. Ko sai ta canza fuska ta ce haba ya Rasulullah, ya rasa wanda zan aura he intaccen bawa, ina ba Quraishiya a cikin gida cikin Banu Hashim, ya rasa wanda zan aura he intaccen bawa, gaskiya in dai ba umarni bane daga Allah ni gaskiya ba zan aure shi ba. Mazala ce a'a, ki aure shi akwai alhairi ce, to gaskiya ne ba zan aure shi ba. To a nan gabanta sai Allah ya saukar da wannan aya. Wasu malaman kuma suka ce a'a, ba a kan shi bane ta sauka, ta sauka ne akan wani sahabi da ake ce ma Julaybib. Shi wannan sahabi Julaybib irin mutanen nan ne, to inda dai Allah ya yi kyau su wasu gidan wajen ba. Gahi nan ne dai Allah dai ya halice shi yanda ya ga dama, fa tabarakallahu ahsanul khaliqin. Ai an gane ko? Yawa, dan dole ne ake yi martabar sahabbai. To shikenan, al'adar sahabbai duk wanda ke da yata isa aure ko yana da bazawara, to duk lokaci bayan lokaci sai zai ce ya Rasulullah, yata ta isa aure, kana da bukata dan kada in motsi izini, ko kuma wanda ya Rasulullah ta gama idda, kana da bukata dan kawai wani ya fito ashe kuma. To ranne wani sahabi mutumin Madina yana da kashi kyakkyawa mai haske na karatu, kawai sai manzo Allah ya zo ya ce mai, wane? Ina neman auren ƴarka. Yemunna. Sai ce amma fa ba ni zan aure ta ba, Julaybib ne nema ma aurenta. Sannan sahabin sai ce, to ya Rasulullah, zan je in shawarci innarta. Kai ka san magana ta lalata, ni da kaje za a aure an ce za a shawarci mata, akwai magana. Ana zuwa ana zuwa ya gaya ma mahaifiyarta, to kin ji abin da manzo Allah ya ce min, amma fa ya ce ba shi ke so ba Julaybib. Ita ce Allah ya kyauta, annabi ya rasa wanda zai ba sai Julaibib gaskiya ka je ka ga mu annabin uwa mu yadda ba ita yarinyar tana cikin daki kawai sai ta fito tace inna har baban ya bi ta ta kira shi tace baba da inna yanzu ku kuna ganin za ku iya juyar da bukatun manzo Allah a wajen ku manzo Allah ya nemi bukata a wajen ku ku juyar da ita kuce mai ku yadda ba kada fa Allah ya saukar da aya la an ce ku tunda dai ni aka nema na yadda tunda manzon Allah yace zai bashi na yadda ina fa shi to cikin yadda shikenan karshe aka kawo ta wannan magana ba su ga manzon Allah ba aka kawo ta manzon Allah ya sa mata albarka ya daura mata aure da Julaibib bayan an daura aure sai kuma aka ce yaki hayya 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 kuma ya zama shi Julaibib din nan sai aka sanya shi cikin rundunar yaki aka ce da shi za a ce manzo Allah ya ce a tafi ashe ana son a fitar da wani alkhairi ne a gane hikimar sallama wa manzon Allah shikenan da aka tafi yaki bayan an yi yaki an gama sai manzo Allah ya ce masahabai a je a bincika mu a ga wanda suka yi shahada aka zagaya a ce wane yayi shahada aka gama karadewa manzo Allah ya ce ku koma akwai wani babban mutum ku koma ana ta zagayawa sai aka zagaya can bayan dutse sai aka yi wani kafiri yana daga hannu yana ihu an zartar da makasar shi yana ihu sai suka ji suna zuwa suka karasa shi sai suka ga mutum takwas kafirai bakwai da Julaibib shi kadai yayi shahada ko kuma sun mutu ashe sun kewaye shi su bakwai ne sai da ya kashe su baki ɗaya tukun suka zartar da makasar shi yayi shahada sabai suka zo suka ce ya rasulullah mun je mun ga Julaibib ya kashe mutum bakwai amma shi ma an zartar da makasar shi yayi shahada manzo Allah sai ya zaba ya tashi yace gafarar da nake ganin tana zuba nan nasa akwai magana sai ya nufi gawar manzo Allah na zuwa kawai da kanshi ya cicciɗe shi ya zauna kan wani dutse ya rungume shi ya tsora shi kan cinya shi ya rungume shi to kuje ku gina mai kabari aka gina mai kabari yana rungume jikin manzo Allah cinyan manzo Allah ita ce gadan shi hannun manzo Allah shine matashin shi sai da aka gama gina mai kabari bayan an gama gina mai kabari manzo Allah ya dauko shi ana kawo yana kubar shi manzo Allah ya tawar shi sai ya zo sai da ya zo kabarin shi manzo Allah ya saka shi a cikin kabarin yace a miƙo mai itatuwa aka miƙo mai yasa yace a miƙo mai ganye yasa manzo Allah ya rinka sa hannun shi yana jawo ƙasa yana jawo ƙasa tukunna sahabbai suka haɗu aka rufe Julaibib sallallahu alaihi bai tabbata ba ai ga ga wannan da ta dawo ta ai sai zawara ba nan ma yake ba manzo Allah na dawowa ya zauna masallaci sai yace a je a kira mun matar Julaibib manzo Allah na zuwa yake Allah ya maki albarka Allah ya maki albarka manzo Allah yake Allahumma sabbi alai alhayra sabba wa la tadi alhayshi hakadda yace Allah ka kwarara mata alhayri alhayri Allah kada ka Allah ka sa kada ka wahala a rayuwarta yace ga yaran ki je duk wanda kike so ki aura ki je ki aure shi a cikin alhayri sai malam sai ya zama daga ne martaba sai excellency sai president sai hamshakin alajuwa da suke kewayawa lokacin kuma ta daraje ta zaɗi wanda take so ta awara me ya jawo mata wannan biyayyen manzon Allah to anan ma an yi wata gayaula musamman ga ƴan mata ƴaƴa mata ku shiga taitayenku game da zaɓin da iyayenku suke muku kun ga dai wannan budurwa ce ba ma ta kai shekarunku ba ba ta kai yanayinku ba amma gashi ta zaɓi umarnin Allah da manzon Allah yau gashi manzon Allah ya yi mata tambarin da har duniya ta tashi ba za a manta da ita ba yanzu ma ga ta an mata kabba to she ina kika samu tunanin da babanki yau zai ɗauko mutumin kirki ya ce ga wani ki aure ki ce ke ba ki yadda ba wai har a ce kin lalace wai ana zama da ke gidan magaji da ubanki ana shara in ma lalacewar ta kai lalace a ce wai ta kai ubanta kotu zai ba ta wanda ba ta ni ko na san dai uba in dai uban kirki ne bai dauko mijin banza ya ba dai shi to wallahi dan mata ku shiga tetayen ku duk yanda kike ganin kin kai wallahi idan ubanki ya ce ga wanda yake so ki yadda akwai alkhairin da Allah ke yi mun ga irin wayennan da iyayen mu da wanda suka girmi iyayen mu akwai wayinda da yawa wata ma sai ta dawo anguwa kawai sai dai ai mata wanka akai gidan mala kuma ta zauna ta haifi mutanen kirki kuma a yanzu zamanin mu mun ga wayinda suka kai iyayen nasu kotu alƙalin ya daura musu aure mun ga wulakantar da suke kuma kayan biki yau dan sai Allah ya maida biki wallahi sai kin haifi ke ma da za ta cire miki sai kin wata ma ta kila sai ta shara miki mari za ta kai ki kotu a bakin wulakantar ubanki ba da kai wallahi ina jawo hankalin ƴan mata duk wanda babanki yace zai baki ki dogara ga Allah ki ansa ai kauye yake to shi uban naki ba kauyen aka haife ba ko kawai an kawo wannan ki dawo min an ba to tunda ubanki ya zabo ki dawo ni ai ko wanda ya zabo ya fi ki dawo ni dan bai kawo kasantacce ya baki to dai malamai sun ce kan waɗannan biyan Allah ya saukar da wannan aya shine Allah ke cewa ma kana lil mu'mini baya yiwo ga mu'mini namiji wala mu'minatin ko mu'mina mace idza qadallahu wa rasuluhu amran idan Allah ya zartar da wani al'amari an yakuna lahumul khiyar ya zama cewa suna da zabi in dai Allah ya zartar da al'amari ka ansa kawai aya kullu mutawatti min amri ya zama cewa suna da wani zabi a cikin al'amarin su kuma ya afillahu wa rasuluhu duk wanda ya saba ma Allah ya saba ma manzon Allah faqad dalla dalalan mubina hakika lalle ya bace bata ma bayyaniya dan haka in Allah ya ce ayi Allah na cewa fala rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka ma shajara bainahum thumma la yajidu amsaka kharajan wa yusallimu taslima to inda aka ce Allah da annabi sun ce ai to ko yayi ma dadi ko bai ma dadi ba ka ansa can gaba zaka ga alhairan haba Allah ka ba mu ikon sallama ma Allah da manzon Allah a cikin dukkan al'amuran baki daya to saboda yanayin lokaci nan zamu kwana da fata abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan ku wanda muka yi kuskure kuma Allah ya gafarta mana alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sadaka Allahu alazim wa ballaga rasulil karim alhamdulillah ko tambaya amin wa alaikum assalam wa rahmatullah amin to alhamdulillah ita zakar fidda kai na farko dai ita zakar fidda kai manzon Allah ne ya farlanta ta ba Allah bane ya farlanta ta manzon Allah ne ya farlanta ta amma abinda annabi ya farlanta wa ya farlanta shi kuma an yi ta ne domin a ciyar da masu rauni da miskinai kuma ana yin ta ne a cikin watan Ramadana kafin ya fita kuma tana wajaba ne a cikin watan Ramadan amma akwai sabanin lokacin da take wajaba wasu malaman sun ce tana wajaba ne da an ga watan Shawwal da an ce an ga watan azumi ya kare to ta wajaba wasu malaman kuma sun ce a'a tana wajaba ne da alfitr ranar sallah ya hudu haka nan kuma ana iya bada ta tun kafin kwana uku da gama azumi kana iya bada ta tun ranar 28 ko 29 ko 30 kana iya bada ta kuma ita tana wajaba ne akan dukkan mutumin da ya azumi Ramadana haka nan kuma tana wajaba akan sauran dukkan musulmi wanda ya balaga da wanda bai balaga ba mai hankali da mara hankali wannan shi ma hukunci ne biyu ta wajaba akan wanda ya azumi Ramadan kuma ta wajaba akan sauran dukkan musulmi malamai suka ce wanda ya azumi watan Ramadan wajibcin da take akan shi shine idan bai yi ta ba to ba a shigar da azumin shi cikin sunan masu azumin shekara ba. Sauran musulmi kuma duk wanda bai yi ta ba, mara lafiya ne, karamin yaro ne, bawa ne, in mutum bai yi ta ba, to sunan shi bai shiga cikin wanda aka gafarta muwa ba a ranar Idi. Shi yasa wajibin ya zama biyu. Kuma yanda ake bada ta, ana bada mudin nabi guda hudu, shine wanda ake ce masa'i guda, wanda yanzu wannan sa'in da babu ana kwatanta shi da girman kwanan sha, dan kwanan sha bai kai tiya ba, ita tiya mudan nabi biyar ce, shi ko kwanan sha mudan nabi hudu ne, dan haka idan baka samu mudan nabi ba kana yin amfani da kwanan sha, idan baka samu kwanan sha ba kana iya yin amfani da tiya, amma idan ka cika tiya kamar yadda ake auna ta sai ka share bakin ta tai daidai kamar cikan ruwa, to wannan in ka auna shi insha Allah zai kai ma mudan nabi hudu. Shi ma in baka samu haka ba, an ce sai ka kalla hannunka, ya zama hannunka ba dan mitsitsi ba ko ba kamfate ce ba, idan ka zo ka tara hatsin ana gani ko, sai kai haka ka tura hannunka cikin hatsin, in ka ɗebo ɗaya kenan sai ka juye, sai ƙara tarmaza sai ka ɗebo biyu kenan, sai ka ƙara uku, sai ka ƙara hudu, to kai na mutum ɗaya kenan. Ina fata an fahimta. Da haka ana yi da mudan nabi, ana yi da kwanan sha, ana yi da tiya a share bakinta, kuma ana yi da tafin hannu matsakaici. Amma shi mudan nabin idan aka zo wajen awo ba a share bakin shi, idan an cika shi har da tsoron shi to ɗaya kenan. Ita tiya ce saboda ita mudan nabi biyar ne shi za a ke share bakinta. Kuma ana fidda ta ne ga matsakaicin abincin mutanen garin. Matsakaicin abinci. Yanzu yin shinkafa ai ita ce matsakaiciya ko? Ko? Sai dai kuma ta yi tsada. To kamar masara, to a yau ƙasa-ƙasa a ce masara. To kun ce malamai sun kwace ku sun ce masara. Amma dai mutum na da hali ya bada da shinkafar. Yawwa. Da haka kana iya badawa da shinkafa, kana iya badawa da masara, kana iya badawa da gero, kana iya badawa da dawa, kana iya badawa da alkama. An fahimta? Kuma duk mutum ɗaya mudan nabi hudu. Duk mutum ɗaya mudan nabi hudu. Kuma kana iya ka hutar da kanka. Kawai sai ka lissafa. Mutum nawa zan fidda mawa? Mutum goma zan fidda mawa. Hudu so goma. Arba'in kenan? To sai ka ga tiya nawa za ka bada kai daidai da mudan nabi arba'in. Kawai. In ka bada tiya takwas da rabi, shi kenan ka huta. Da ka bada ka kalista shi kenan. Sa'i arba'in kenan. In ka bada ka huta. Da aka kaba dole ya kai ta neman mudan nabi, bari Allah a ba mu aron mudan nabi. Ni har na je masa a'a. Kawai auna tiya ka lissafa adadin mudan nabin, kawai ka auna da tiya ka bada shi kenan. Kuma wajen bada ta kana iya in kai ta buhu goma ka dauka ka bani ni kadai na cancanta. Kuma kana iya in kai ta tiya daya ka ba wannan mudan nabi daya, wannan mudan nabi daya, wannan mudan nabi daya, wannan mudan nabi daya kai. Bukata dai ka bada. Kuma haka nan manzo Allah ya ce idan aka taso Idi baka bada ta ba, to ta zama sadaka daga cikin sadakoki. Kuma duk da haka ana bin ka bashi sadaka ce, amma sai ka biya. Da haka ana son a bada ta kafin a tafi Idi. Da haka mu yanzu ma mafi yawan abincin mu wanda sai an sarrafa ya kamata ma a rinka bada ta tun 28 29, yanda in masara ce ka ba mutum zai sarrafa ya nika, shi ma ya dan tanaji kayan miya ranar Idi, in ka yi dole shinkafarka shi ma ya dole tuwon masarar shi, da haka zai fi kyau wannan. Ina fata an fahimta. Kuma tana wajaba akan namiji da mace, baligi da karamin yaro, idan aka haifi jinjiri da asuba ranar sallah ta wajaba kanshi. An fahimta? Bawa da dai wani nau'in mutum musulmi ta wajaba a kanshi, amma bawa mai gidan shi zai fitan mai, mace mijinta zai fidda mata, ko muroniya ce ta boye shinkawa ta je ya ciwo bashin masara ya fita mata shine ke da wajibi karamin yaro ubanji zai fita mai mata iyayen su za su fita musu danka da ke wata makaranta almajirta a gida za ka fita mai sai dai in ka aika wa malamin da abin da zai fita mishi dan da yawa ɗan uwan mu kolawa suna dadewa a makaranta ba a fita musu fita kai dan ka kai da ka kai shi makaranta ka fita mai ana to insha Allah wannan dai shi ne sai wace malaka salam eh yana an satuwa a gidan hidimar shi yake shi ke ci da kanshi to ya fidda ma kanshi idan yaro ya koma can yayi ɗakin shi sai yake kwana yana cin indomin shi da kanshi to shi zai abin shi yawa na'am alaikum salam
Allah ya kara mu Allah
amin
malam mutum ne an yi rage shi
na'am
an ba shi amana
na'am
saboda tsafa da dama shi wancan abin da ya zama shi yana kai shi gidan shi a wani gaji
na'am
amma shi wannan da aka yi da shekar iya da za a gaya wa wannan yana kashe ne a wuri ya hukun da shi
to mutumin da ke neman ya kashe mu wani aure ya zama shedan kenan ko manzo Allah na cewa man khabbaba zawjati imra'in muslimin ko faqallahu bainahu wa bain ahibbati yawmal qiyamah manzo Allah yake duk mutumin da ya bata matar wani mutum a wajen shi to shi kuma ranar kiyama Allah zai raba shi da matsoyin shi dan haka in ka je ka zuke matar wani ka bata mai aure kai kuma ranar kiyama Allah zai raba ka da matsoyin ka cikin makiyan ka zaka tashi yawa na'am na'am idan mutum na kuskura baki ya ga jini azumin shi na nan abinda ke kare azumi abinda ke shiga ciki ba wanda ke fitowa ba da misali cewa kai yana kuskura baki ruwa ya wuce sai a ce ya sha ruwa amma da ya kame baki a sha ruwa an jima da shi sai ya rama azumi da haka dan jini ya fito waje wannan babu komai
assalamu
alaikum assalam amin na'am
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 so idan aka ba yaro kuɗin mashin aka ce ya hau mashin sai ya ga shi kuma yana da buƙatar kuɗin sai ya kai a kasa to abin da ya za a ɗan tuhume shi kawai bai cika umarnin da aka ba shi ba buƙata da ya je ya kai kaya kuma ya kai kuma an ce ya hau mashin ya kai da kawai shiga ga yanzu kuɗin express nawa yake na kawai shi ne da aka da kawai shi ya tsara babu laifi wani sai dai za a ce yayi har inci ya danyi son zuciya tunda yanzu da zai dawo a ce kare ne ce wallahi mai gida son kudin nan ne ya tsaya nace a kafa ya ce ko ban kudi na ko kaga me ne kyau ta ba na'am
wannan ma ne kamar ya ce cewa yaro ne ya shawo
na'am
ya mutane ne su saba shi to dan ma shi ma ya tsaya kuma ba shi dan ma shi da wata
to tun da mutum biyu suka ba shi kuɗi aike biyu ne ko kuma dai ya yi shi baki ɗaya to shi nan gaskiya da abin da ya kamata in ya dawo sai ce to alhaji yadda ka aike ni ɗin nan ka bani naira ɗari ka ce in je anguwan magaji to shi ma wani ya ban ɗari da aka ga 50 kai ma ga 50 ya za ɗari alhiyu ya maida masa 50-50 in yi wannan zai fi kyautata wa ko ya biya kuɗin mashin ya je ya dawo to hei ban akwai kuma sauran naira 100 ko to shi ke ya maida masa ɗarin su ya biya mashin sai ya maida masa ɗarin tunda duk guri ɗaya ne aiki ɗaya Allah ya mana muwafaka alaikum salam na'am a'a ba wani wanda ya cancanta a ce dole sai an fidda tawani a fidda tawani ai yanda ma muke muna wahalar da kanmu ne yanda ake sai a zo sai a yi ɗaya biyu uku huɗu sai a ce wani sannan duk wahalar da kai kawai ka san iyalanka mutum goma ne to kawai ka lissafa mu da nabi 40 ka bada shi kenan kawai ka gama eh to kai kari Allah dai bai ce kai ba to amma dai ka girgije ta shine daidai in ka gama ka girgije to in ka gama in tiya goma ka ɗiba abu sauran 30 din ba su sadaka
Allah ya zaka da
laifi Fatiha da salatul fati.
Thank you.